ayi gari ana zana jikin masallaci. Wannan ya taba karantarwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akwai bayani sai yana tafe insha Allah. Kuskure na hudu wanda musulmai ake samu suna aikatawa, ko ko matashiya ta hudu wanda ya kamata mu kiyaye ta game da ginin gida. A lokacin da ka gina gida, to yi kokari a samu duk dakin da ka gina fa ana kwana a ciki. Karka yadda ka gina gida da dakuna sun kai 100 kamar gurgu, wasu dakunan ma ba a kwana a cikin su. Wannan ya saba makarantarwar manzon Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana a cikin hadisin Jabir, yana cikin Sahihu Muslim, hadisi na 2084. Annabi yake firashul lirajuli wa firashul limra'atihi wa salisu lidayfi. Na'am, shi fida guda ta mai gida, ɗayan ta matarsa, ɗayan ta baƙonsa, in so uku kenan ko? Manzon Allah ya ce warabi'u lishaitani, an samu wata shimfiɗan da ba a kwana a kanta, to na shaitan ne. A samu shimfiɗan da ba a kwana a kanta, to na shaitan ne. Al-Imam an-Nawawi shekarunsa 750 da mutuwa yanzu, ka duba sharhin da ya yi wannan hadisin, sharhu sahihi Muslim a juz'i na 14 shafi na 49. Yace malamai sun ce abinda Annabi yake nufi shine ma'anahu annama zada alal hajati, abinda ya dara bukatar ka, fattihazuhu innama huwa lil mubahati, to riko da wannan abin kayi ne saboda alfahari wal ikhtiyar. Sannan yace wama kana bihazihi siffa fa huwa mazmumun, duk abin da ya zamanto ya dauki wannan siffa to abu ne wanda an kushe masa, ba shi da kyau a karantarwar Annabi Muhammad. Wa kullu mazmumin yudafu ila shaytan, dukkan wani abu mara kyau ko sai a jingina shi ga shaytan. Li annahu yartabihu wa yuwaswisu bihi, dan shaytan wato shi ke sa mutum ya yarda da wannan har ya sanya masa waswasi. Da dama kakan samu mutum yayi ginin gidajen da ba a kwana a cikin su, wannan kuskure ne. Nan ma ya danganci alfahari wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar a kai. Ya ayyuhan nasu inna wa'adallahi haqqun fala taghurrannakum hayatud
dunya. Ya ayyuhan nasu inna wa'adallahi haqqun fala taghurrannakum hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahi ghurur.
Al-Imam an-Nawawi yace shedan ke sanya wa mutum waswasi ya ga cewa gina babban gida a yi ɗakuna da dama ko da ba a kwana a cikinsu daidai ne, domin akwai mutane da yawa da suke da sha'awar gina villa ko mansions. Kaga mutum ya yi babban gini unguwa guda, kuma gidan nan daga shi sai matarsa ɗaya, babu mamaki da ‘ya’yansa biyu sai kare guda, domin galibi masu yin wannan za ka samu masu ajiye karnuka ne. Amma gidan za a samu ɗaki ya kai ɗari, wallahi a ƙasar nan akwai su da dama. Mutum ne ya gina gida faɗin kilomita guda shi kadai a ciki. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to fa in aka sami shimfiɗar da ba a kwanciya a kai, wannan shimfiɗa ta shaidan ce. Al-Imam an-Nawawi ya ce gwargwadon buƙatar ka, babu mamaki kai mutum ne mai jama'a, kana iya samun baki 100 a rana sai ka tara katifu guda 100, wannan kuma babu laifi, ai larura ce. Dan an samu wata rana da ba a kwana kan katifar ba, nan baka samu laifi ba. Amma haka nan kurun ka gina ɗakuna guda 100 ko kasawan haka, ɗakunan nan babu masu kwana a cikinsu. Wannan ya saba makarantarwar manzon Allah, ya danganci alfaharin da aka hana. Shaitan shi ke sanya wannan, inji Al-Imam an-Nawawi. Ya ayyuhan nasu, Allah maɗaukaki ya ce ya ku mutane, inna wa'adallahi haqqun, ku sani alƙawarin Allah fa gaskiya ne. Duniyan nan akwai ranar da za ta ƙare, duk yanda ka kai ga jin daɗinta akwai ranar da za ta bata. Fala taghurrannakum al-hayatud dunya, kada ku yadda rayuwar duniya ta ruɗe ku. Wala yaghurrannakum billahi al-ghurur, kada ku yarda mai ruɗu game da Allah ya ruɗe ku. Inna shaytana lakum aduwwun
fattakhidhuhu aduwwa, إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير.
إن الشيطان لكم عدو لله شيطان قريكم مكي فاتخذوه عدوا سكر كيش أمتي مكي. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير شيري شيطان شرم مبيان سيكي رندنا سأم قنجي ينسى ashe ba kowaye shedan yake kiransa ba sai wanda ya bi shi Allah shi kare mu daga cikin wannan mabiya a kasancewa cikin mabiyansa inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir shedan yana kiran ƴan kungiyansa ne kawai don su zan cikin ƴan wuta Allah shi kare akwai hadisi wanda Anas bin Malik ya ruwaito wannan hadisi yana bada tsoro shi yake nuna mana cewa al'amarin gini yana da tsanani wajen manzon Allah hadisin ya inganta babu shakka yana cikin sahihu sunan abi dawud hadisi na 2237 yana cikin silsilatu sahiha hadisi na 2830 Anas bin Malik ya bada labari yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kharaja wata rana manzon Allah ya fito gashi ga sahabbai fara'a kubbatan mushrifa sai ya ga wani gini mai tudu manzon Allah bai san da wannan ginin ba ina zuwa sai ga wata kubba an gina ta babba to kana manzon Allah yace ma hazihi menene wannan kuwa qala lahu ashabuhu sai sahabbansa suka ce hazihi li fulani ai wani ne wannan gini dan kareri rajulin min al ansar wani mutum ne daga cikin musulman Madina annabi yace wannan gini na waye aka ce ai na wani mutum ne daga cikin musulman Madina wato ba gini ne na gida haka nan annabi ya gani ba ginin da aka yi na garari ne duk wanda ya zo ya ga ginin ya san gini ne na alfahari annabi da gani sai ya yi tambaya aka ce ai mai ginin ba musulmi ne ka Anas bin Malik ya ce fasakata wa hamalaha fi nafsihi manzon Allah sai ya shiru sai ya ɓoye abin a cikin ransa bai ce masahabbai kauni ba حتى إذا جاء صاحبها رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا نوكا تشنجم هوا سيدي جدا نيا إسوغ من ظن الله يسلم عليه في الناس أتشكي متالية شوى النبي السلام عليكم أعرب عنه سيدي من ظن الله يكود كيبي ما أمس سلم السبع يا يسلم من ظن الله النبي يكود كي صنع ذلك مرارا kuma wannan abu ya auku akai akai ba sau ɗaya ba hatta a rafar rajulun gaba ba fihi sai da wannan mutumi ya gane dai babu shakka annabi ya yi fushi da shi wal i'rab anhu annabi ya kau da kai gare shi abin sai ya damu wannan sahabi fa shakka dalika ila ashabihi ya gaya wa abokansa ya ce musu kai wallahi inni la unkiru rasulallah ina muku rantsuwa da Allah yanzu raina fa ta kyamaci ta fara kyamatar manzon Allah abinda annabi ya yi min ban ji daɗinsa ba wannan magana ta samu fassara daban-daban inni la unkiru rasulullah wasu malamai suka ce abinda yake nufi na kyamaci abinda annabi ya min in zo ummu sallama ya kyamsa min akai-akai wasu malamai suka ce abinda mutumin yake nufi na fara jin kyamar annabi tashi ta fara shiga zuciya na kun ga shedan ya fara cin nasara a kan shi wasu malamai suka ce abinda ake nufi ya wannan mutum yake nufi inni wato la unkiru rasulullah na kyamaci abinda manzon Allah ya ne ba shi manzon Allah da kansa ba wasu kuma suka ce abinda yake nufi na kyamaci kaina saboda abinda annabi ya aikata min da annabi ya kyamsa sallama ta sai na fara raina kaina na fahimci lalle akwai na kasu ga imani na ko kun san dalili sai abokansa suka ce na'am lallai mun san dalili mun ki gaya maka ne amma yanzu tun da ka tambaya ga bayani kharaja wata rana ne annabi ya fito da sahabbai fara'a qubbataka yana fita sai ya ga qubban da ka gina faraja ar-rajul ila qubbatihi mutumin yace ashe wannan shine dalili suka ce babu shakka muna gani alamar wannan ita ce dalili don kuwa a lokacin da annabi ya ga wannan dan karerin ginin da kai nan take ya tambaya ya ce ma hazihi wannan ko menene aka ce na wane ne annabi bai kara komi ba tunda har aka ce naka ne kuma ga abubuwan da annabi ya dinga yi maka akwai alamar wannan shine dalilin yace wannan shine dalili aka ce muna ganin alamar haka faraja ar-rajulu ila qubbatihi mutumin nan sai ya koma gidan ya nemo diga da cebur fada fahadama hasai da ya lebur da wannan gidan baki ɗayan sa ya fi son ya samu yardan Allah da kuma yardan annabi Muhammad akan wannan gini da ya gina ashe kun ga wannan mutumin yana da imani Anas bin Malik yace bai bar ginin na bahat ta sawa hadil ardi sai da ya mai da shi lebur da ƙasa fa faraja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zaka yawmi wata rana annabi yana fita sai ya bi ta wajen falam yarha bai ga ginin ba kala sai annabi ya ce ma falatul qubba menene ginin nan yayi makansa kun ga annabi bai ce me wannan ginin ya aikata ma gida ya ce me ginin yayi makansa ya aka yi kalu suka ce shaka ilaiha sahibuha iradaka anhu wanda ya ginin nan ya kawo kukan kau da kai da kai gare shi in yayi maka sallama baka amsawa yazo ya tambaye mu ko mun san dalili muka bashi labari fa akhbarnahu da muka gaya masa ga dalili fa hadama ha shine sai ya rusa suna gama faɗa sai annabi ya ce ama ku sani inna kulla bina'in dukkan wani gini wa balun ala sahibihi musiba ne ga wanda ya yi shi a ranar tashin kiyama illa mala saifa 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 in ji annabi Muhammad menene saifa kai ne hankali ya rige gare ka in je kana da hankali ka fahimci maganar manzon Allah dukkan gini damuwa ne ga wanda ya yi shi a ranar tashin kiyama sai fa abinda Ibn Hajar yake cewa mala budda minhu abinda annabi yake nufi kenan sai fa abinda ba makawa sai an yi ai ba makawa dole ka samu gidan da zaka zauna da kai da iyalinka da ƴaƴanka ko abinda ya zama ba makawa sai an yi to wannan babu matsala amma muddi wannan bai zama larura gare ka ba ka duba aunin mabur a mujallar na 8 shafi na 484 wannan yana zama musiba ga wanda ya gina shi a ranar tashin kiyama Muhammad Nasiruddin Al-Albani Allah ya masa rahama amin ya yi sharha game da wannan hadisi a cikin silsilatu sahiha mujallar na 6 juz'i na 2 shafi na 802 yace wa alam kasani annal murada min hadhal hadis shi wannan hadisin والذي قبله ده وند muka karanta kafin shi wancan hadisi na farko da annabi yace shimfida guda ta ka kai mai gida shimfida guda ta iyalinka shimfida guda ta bakonka in an samu na hudu ba kowa to na shedan ne hadisi ya tabbata babu ko shakka daga annabi Muhammad sannan wannan hadisi kuma annabi yace kowane gini yana zama damuwa ga wanda ya yi shi a ranar tashin kiyama sai fa wanda babu makawa a kansa sai ya ce waɗannan hadisai guda biyu innama huwa sarfun muslim anil ihtimami bil bina abinda ake nufi da tsawatarwan da annabi ya yi a cikinsu shine annabi yana son ya karkatar da hankalin musulmi an al-ihtimami bil bina kada musulmi ya mai da himmarsa a wajen gini wa tashyidihi fawqa hajatihi da gina shi sama da bukatarsa wa inna mimma la shakka fihi babu ko shakka anna al-hajata taktalifu bukata takan bambanta da ikhtilafi a'ilati al-bani ta bambancin dangin uku kuwa a bi'a na mai yin gini din killa wa kasara ko iyalin shi mai gini din ta wajen kankantan iyali da kuma yawan su mutumin da yake da mata hudu da yara 25 gidan da zai gina ba ɗaya bane da mutumin da yake da mata ɗaya sannan mutumin da yake zaune a Borno babu mamaki yanayin ginin Borno ya bambanta da yanayin ginin Sokoto amma abu ɗaya ya haɗa dukkan ginin duniya shine alfahari da zarar an ce ginin alfahari a ko'ina aka yi shi an san shi wannan shi ake nufi da hadisin nan wa man yakunu midyafan akwai mutumin da ya zamanto mai yawan tara baki ne babu laifi dan yayi dakuna da yawa don saukan baki wa man laysa kadhalika akwai wanda kuma bai samu bakin da yawa kaga shi kuma gina dakuna da dama bai dace gare shi ba. Fa huwa min hadhihi al-haysiya yaltaqi tamaman ma al-hadith as-sahih da annabi ke cewa firashul lirajuli wa firashul limra'atihi wa thalithul bayt wa rajul ash-shaytan. Allah shi samu gani matashiya ta biyar shine zale a jikin gini. Mun yi bayani cewa alama ce ta tashin kiyama, inji annabi Muhammad. Duba sahih al-adad al-mufrad hadisi na 777 da silsilatu sahiha hadisi na 279 hadisin Abu Huraira. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace la taqumu sa'atu hatta yabni an-nasu buyutan yuwashshunaha washiyal marahil. Kiyama ba za ta tsaya ba sai an waye gari mutane suna gina gidaje suna maginin zane yanda ake zanen atamfa. Ka dubi atamfa yadda ake zana shi, haka za ka ga mutane suna zane a cikin gini. Jama'a yana aukuwa a yanzu ko a hadisin Abu Huraira. Kiyama ba za ta tsaya ba sai an waye gari mutane suna gina gidajensu na zama su yi masa zane yanda ake zana atamfa kai har masallatai. Wanda shi ne Abu Dardai, in ka duba silsilatu sahiha hadisi na 1351 da sahihul jami'i saghir hadisi na 599 yake cewa idza zawaqtum masajidakum, in aka waye gari kuna yi wa masallatanku kwalliya, wa hallaitum musahifakum kuna yin ado ma qur'ananku, faddamaru alaikum lokacin musiba za ta auka muku. Sahabi manzon Allah ke faɗin wannan magana a ta rubutu a cikin katanga, a yi rubutu a jikin katanga, ba shi da kyau a karantarwar annabi Muhammad. Kana cewa ai ka tafi Saudiya, na gani a Makka ko na gani a Madina ba hujja bane. Makka da Madina ba Allah da annabi Muhammad bane. Mecece hujjar musulmi? Alkitabu was-sunna. Na gani a ayar Qur'ani ko na gani a hadisin manzon Allah? Sannan ka duba bayanin Al-Minawi, ya mutu hijira na da shekara 1031, yanzu muna hijira shekara 1400 da yankai. Ya mutu da dadewa a Faidul Qadir mujallal na farko shafi 658 yace fa zakrafatul masajidi, ayi wa masallaci kwalliya, wa tahliyatul masahifi, ayi Qur'ani ana zana shi ana masa ado, manhiyun anha an hana, lianna zalika yashghalu alqalb. In aka yi wa masallaci rubuce-rubuce a jikin kago da waye zane-zane, kai da ka zo sallah yana ɗauke hankalinka. Wa yulhi anil khushu'i wa tadabburi wal huburi ma Allah ta'ala, yana ɗauke hankali ya raba ka da tawali'u da tunanin kana gaban Allah a wannan lokacin. Wallahi alaihi yake cewa ash-shafi'iyyatu anna tazwiqal masjidi, malamai sun bada fahimta su daban-daban, akwai waɗanda ke ganin makaruhi ne, wasu na ganin babu laifi. Shi da ke cewa to mazhaba ta shafi'iyya tana ganin ayi wa masallaci zane walau al-Ka'aba. Inji al-Imam al-Minawi, kaduwa Faidul Qadir yace koda ɗakin Ka'aba ne, bi zahabin wa fidda, a ce an zana da zinari da azurfa, haramun mutlaqan, haramun ne a sake. Wa bighayrihi ma, yake cewa to in ba masallacin Ka'aba bane ko masallacin manzon Allah to makaruhi ne, amma a ce an je ga Ka'aba an yi haka bai ma dace ba. Ashe kaga a rubuce ma bai dace din ba alikafan sunna. Allah shi samu gani. Ya ayyuhallazina amanu la tattabi'u khutuwati ash-shaytan.
Ya ayyuhallazina amanu la tattabi'u khutuwati ash-shaytan. ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم.
يا أيها الذين آمنوا يا قوات النسك إيمان لا تتبعوا خطوات الشيطان كدك بتاك الشيطان كي إيمان كي إيمان تكي حتى إن جاء الله مدوكي kada ku bi takun shaydan wa man yattabi khutuwati shaytan wanda ke bin takun shaydan fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar shaydan ke umurni da al fahsha da mummunan aiki aiki wanda shari'a ta ki shi walaula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu in badan falalar Allah gare ku da rahamarsa ba ma zaka minkum min ahadin babu wanda zai tsarkaka a cikin ku walakin Allahu yuzakki man yasha sai dai Allah ke tsarkake wanda ya nufi wallahu samiu alim Allah mai ji ne masani muna roƙon Allah madaukaki ya sa albarka a cikin wannan haduwa tamu Allah ya gafarta mana kuskure da ya auku Allah ya ba mu ladan abin da muka faɗa ayi hakuri da abin da na faɗa gaskiya yana da yawa dan littafi guda ne kurakuran musulmai kasashen gini Allah ya nufe mu da wallahu wannan littafin kuma Allah ya nufe mu da saduwa a wani lokaci na gaba anan dake cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum Sheikh Abdul Razak Yahya Haifan Director of Research and Publication Profession Engineer Jamaatul Izalatul Bid'ah wa Iqamatus Sunnah Allah ya saka wa malam da alkhairi muna fata abinda malam ya karantar da mu mun shaurara da kunnan basira kuma muna fata Allah ya ba mu ikon aiki da abinda malam ya karantar da mu kuma muna fata Allah ya nuna masa a mizanin sa ranar gobe kiyama na alkhairi insha Allah to jama'a kada mu shagala wannan wa'azi ne na musamman aka shirya hade da walima saboda bude wannan gida da wannan dan uwa namu ya gina sai mu sashi cikin addu'a kamar yadda ya gina wannan gida da mu da shi duka Allah ya gina mana gida a aljannata ta firdausi
amin
to kamar yadda muka sanar tun farko insha Allah akwai gagarumin wa'azi makamancin wannan gobe insha Allah a masallacin duriya bi iznillah saboda haka muna gayyatar ɗan uwa lalle a samu a halarci wannan wa'azi in Allah ya kai mu sannan kuma insha Allah ranar litinin akwai wa'azi wanda Metropolitan Council ta shirya anan sabon gari insha Allah shi ma bayan isha ne insha Allah Allah ya ba mu ikon halarta to akwai tambayoyi kamar haka insha Allah inda ke ba su wuce biyu ba bi iznillah zuwa uku za mu karanto insha Allah malam sai ya ba mu fatawarsu Allah ya mana muwafaka a me tambaya na farko akramakallahu yana tambaya yace tunda magana ne ake akan gini menene matsayin gina masallaci a jikin gida yadda aka saba a zamanin mu na yau sai kaga mutun ya gina makekin gida sai ya samu dan kankanin guri kuma sai ya dan gina masallaci yace to akramakallahu menene matsayin wannan musulunci
Allah ya ji kan malam Ibrahim ba mai shinkafa yana kira sai Allah da anaka
na'am
ya kashe miliyan 100 a gina gidansa sai ya ware 100,000 na Allah wannan bid'a ne babu ko shakka mutum ya gina gida ya musallaci to idan kowa zai haka kike ne kowa ya zauna gidansa ba za a je musallaci mahada ta mutane baki daya ba ba shi da asali a musulunci illa yanayin zamani ya kawo shi kuma yanayin zamanin da ya kawo shi ya hada da wasu illoli na daya ya gina gidansa baya son ya bar wannan gidan dan ya tafi wani guri ya fi son ya zama duk bukatunsa na wannan gida hatta sallah saboda haka sai ya musallaci a jiki na biyu ya gina gidansa yana gane yana da wadata in ya fita zuwa sallah wani guri yana tsoron barazana ma rayuwarsa yana tsoron wani zai buge shi a hanya sai ya musallaci a gidansa to amma yakan zama larura a inda babu masallacin idan babu masallacin a unguwa sai kai masallaci a jikin gidanka ka taimaka tunda insha Allah jama'a za su taho nan ayi sallah illar inda take zuwa shine a ce kowa yayi haka to in kowa yayi haka hikima ta haduwar musulmai a wuri guda ayi ibada dai ta kawo ya zama kowa sai zauna a gidan shi kenan yayi sallah amma ka samu abin wai yana da asali daga Annabi Muhammad ko daga sahabbai ko daga tabi'ai ban taba karanta shi ba a rayuwata yanayin zamani ya kawo shi da yake ana manyan gidaje sai mutane na irin waɗannan masallaci ba shi da asali a musulunci na'am
mai tambaya na biyu akram sallah yana cewa ka kawo addu'o'i da mutum in zai fita a gida zai yi su sannan kuma yace ka kawo bayanin sallah na nafila raka'a biyu da mutum zai yi in ya fita ko zai shiga yace to wayannan addu'o'i za a yi su ne yayin tafiya za a yi su sannan kuma wayannan addu'o'i guda biyu din dukkan su biyu mutum zai yi ko kuma a ɗaya zai yi ibar daya
wato duk inda aka samu at-tanawwu imma ta zikiri ko ta addu'a wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana sauki ta wajen addu'o'i da zikiri da dama zaka samu in an karanta da wani zikiri zaka samu ba nau'i guda bane akan faɗi nau'i daya ko biyu ko fin haka misali kiran sallah ba iri guda bane suna nan da yawa tahiyar sallah zaka samu nau'i nau'i salatin annabi zaka samu nau'i nau'i wato waɗannan abubuwa sauki ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ke wasa a al'ummarsa ba sharadi bane ka tattara su gaba ɗaya ka ce zaka yi su in kai riko da guda ya wadatar amma malamai suna cewa mafi dacewa gare ka shine ka tattaro addu'o'in duka sai ya zama in ma zaka hada su gaba ɗaya kamar yadda Bakar Abu Zaid yake faɗa a cikin tasihu du'a yace mafi dacewa mafi ga musulmi abinda yafi samu masa kamala ta imani shine in aka ce ga wani nau'in zikiri da ake yin sa a wani lokaci kamar misali ga nau'ukan zikirin da ake yi da safe ga nau'ukan zikirin da ake yin su da yamma to wanda yafi samun siffa ta kamala shine wanda ya hada nau'ukan zikirin nan gaba ɗaya yake yin su na safe duka zai na yamma duka zai lokacin kwanciya duka zai haka nan na fita daga gida zai hada duka wannan yafi samun kamala na siffa wanda ya riko da sunnar manzon Allah sai ya ce amma ba sharadi bane idan ba ka da halin riki duka kana iya daukan guda daya sai dai anan ma ba a so hakan ba an fi so in ba za ka dauki duka addu'o'in da ake yi lokacin shiga gida ko fita ba to akalla dai ya zama ana samu kana jujjuya su da za ka fita yau sai kai wannan da za ka fita gobe sai kai wannan ko an jima da za ka fita sai kai wannan kana ciccanzawa ya fi a ce ka yi riko da daya ka watsar da saura haka nan tahiyya take hakan abin nan salatin annabi kai sallallahu alaihi wasallam yake kada ka dauki salati guda daya ka bar sauran mafi dacewa shine a samu kana ciccin amfani da dukkan su wannan ya fi nuna cewa kai din nan mai son annabi Muhammad ne har ma ka iya haddace dukkan salatocin manzon Allah wannan shi yafi dacewa akan a ce mutum yayi watsi da su duka amma ba sharadi bane don haka in ka dauki guda daya ya wadatar insha Allah sune ko ba sai zai ta wato annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza dakhalta baitaka ko manzilaka idza kharajta min manzilika duk sa'ilin da zaka shiga duk sa'ilin da zaka fita ba sai zaka yi tafiya ba fita duk inda zaka fita in je zaka fita daga gida to yi wannan zikiri in ka shigo yi wannan zikiri ai ibada kake ya zama kenan dan duk sa'ilin da kai Allah yana baka garkuwan yana baka kuma lada saboda duk kalmar da ta fito bakinka na zikiri ba za ta faɗi haka nan ba Allah yana ba saka maka akai insha Allah babu inda aka ce sai zaka yi tafiya zaka yi ina da su kenan
ya koyi na karshe shi ne tambaya na karshe tunda malam daga national headquarters kake yana magana ne kan kafuwar kungiya yace wani ya ji yana bayani cewa ita kungiya kafin a kafa ta sai da aka zauna a kai shari'a wato sharadi da hukuma cewa za a bi constitution 100%. To yace wannan ya dore masa kai kafin a ce baban gida ya yarda an yi wa kungiyar register. To shine yana son hakikanin wannan bayani akramaka Allah tunda daga sama kace to muna ganin zaka fi bada ansar wannan tambaya insha Allah akramaka
Allah. Eh ba kuma kace to gaskiya wannan tambayar tana da wuyan a bada ansar ta musamman gare ni yana so ya sani ko an yi yarjejeniya fito da kalmar a hausance da zan iya ganewa ko
na'am
an zauna da baban gida za ku bi constitution a ko kamata ya tambaye waɗanda aka yi ma izalar register suna ku wanda ni ba na ku ba zan iya ba da shaida akai ba amma idan constitution da yake rubuce ne wanda muke da shi ba mu gani an rubuta din ba da ku ka gani
amma
wannan ga sai ai ka tambaya san shi ke
assalamu
alaikum alhamdulillah